mi soyayya kar ki gwada min jayayya soyayya rinya danni na shirya aurar kike damuna masoyiya da masoyi ruwan zuma ce kauna abada zana ba ki gurbi raina dike murna al'amari na so sai da gaira saurara zana ma ki labari na daga nan zaki gane lissafi Get him, I get him.